الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي تادوا أيو الشيرين دا أوكو ga watan Shawwal 1447 hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, da kuma daidai da 11 ga watan Hudu 2026. Za mu ci gaba da karatun tafsiri bayan mun da Zuhudu a karshen karatun na watan Ramadan. Idan ba manta ba, a karshen karatun na watan Ramadan mun kawo karshen suratul Anfal. Na'am, saboda haka ya insha Allah ta'ala za mu tashi daga farko a suratul Tauba. Na'am, za mu fara daga farko suratul Tauba. Suratul Tauba sura ce madaniya. Suratul Tauba sura ce madaniya. Tana da ayoyi 129. An sa mata suna suratul Tauba saboda a ciki Allah subhanahu wataala ya yawaita maganan tuba a ciki, ya kira mushrikai da su yi tuba, ya kira munafikai da su yi tuba. Haka maganan tuba ya maimaitu da yawa ciki. Haka nan kuma an sa mata suna suratul Tauba saboda labarin wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su Ka'b ibn Malik da abokanansa, waɗanda ba su fita yakin Tabuk tare da manzon Allah ba tare da kuma suna da wani uzuri ko kwara ba, sai Allah da manzonsa suka fishi da su. Don haka an ɗauki lokaci kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya sauki wahayi da karban tubansu. Ina ba don gane na saboda haka za mu zo kan kisansu insha Allah. To wannan yana ga cikin abin da ya sa aka sa masu suratu At-Tauba. Haka nan kuma ana kiranta suratu Bara'a. Suratu Bara'a an kira ta suratu Bara'a saboda Allah subhanahu wataala ya fara suran da kalman bara'a, yake bara'atu min Allahi wa rasuli. Allah subhanahu wataala da manzansa sun baranta, mana ba ruwansu da mushrikai, wannan ma'anar bara'a, mana ba ni ba ka. Don haka Allah da manzansa sun baranta ba ruwansu da mushrikai. Ina fatan gani. Sai ya zo a maganganun sahaba da dama suna kira wannan sura suratul Bara'a. Misali akwai asar da aka rutu daga Umar ibn Khattab, yana cewa ta'allamu surata Bara'a, yace ku koyi suratul Bara'a. Wa'allimu nisa'akum suratul Nur, yace ku maza ku koyi suratul Bara'a, sannan kuma ku koyar da matanku suratul Nur. Ina fatan gani. An samu wannan daga wurin Umar ibn Khattab. Haka nan kuma an rawaito daga Al-Bara' ibn 'Azib, yana cewa akhiru ma nazala min al-Qur'an suratu Bara'a, yace karshen sura da sauka a cikin Al-Qur'ani ita ce suratu Bara'a. Saboda haka ana kiranta suratu Bara'a, da yawa daga cikin sahabbai suna kiranta suratu Bara'a. Haka nan kuma ana kiranta Al-Fadhiha, wato sura ce mai sunaye daban-daban suna da yawa. Ana kiranta Al-Fadhiha. Al-Fadhiha kamar da ya zo a cikin wani asali aka rawaito daga wani tabi, wato Jubair, Sa'id ibn Jubair ya ce na tambayi Abdullah ibn Abbas game da suratul Tauba. Sai Abdullah ibn Abbas ya ce masa suratul Tauba hiya Al-Fadhiha, ya suratul Tauba ita ce wanda ake kira Al-Fadhiha. Me ma'ana Al-Fadhiha? Al-Fadhiha shine wato tunasiri. Na'am, an kira ta Al-Fadhiha saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tunawa munafikai asirinsu. Idan mutum yana wani abu kunya yana yin shi abu ya saka, sai lamarin ta yazo ya bayyana, sai a ce an bayyana da abu kunyansa, sai zama to wato Al-Fadhiha. Ina mana Al-Fadhiha. Don haka za mu gani abubuwa da munafikai suke yi na abun kunya da mummunan abubuwa da suke yi a guri suna tunatuwa da su munafikai, ai suna bayyana da musulunci ne gaban musulmi, amma kuma a baya kuma suna abubuwa da ba. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tona asirinsu a cikin wannan sura. Daga cikin wa'annan su ne manya-manya shahararre daga cikin sunayen da ake kira wannan sura suratu At-Tauba. Daga cikin abubuwan da suran take karantarwa, za mu gani akwai wato tana karantar da abin da ya shafi alaka tsakanin daular islamiyya da daular kufur. Idan musulmai sun kafa daular su, to yayi kamata ya zama su alaka tsakanin su da kafirai. Za mu gani bayanai game da wannan shin ana kula alakan yarjejeniyar zaman lafiya da su ko ba a kulawa. Idan an kula su menene ka'idojinta, za mu gani. Haka nan kuma daga cikin abubuwan da suke karantarwa akwai bayani game da wato watanni ne alfarma. Watanni musulunci guda 14, sannan kuma daga cikinsu akwai watanni guda 4 masu alfarma. Za mu zo bayani akan waɗannan watanni. Sabani abin da ka Qurayshawa mushrikai suke kudurtawa game da waɗannan watanni, duk za mu yi wannan bayani. Sannan kuma daga cikin wanda suke suke karantarwa tana bayani akan sifofin munafikai. Za mu ga bayani akan wannan. Haka nan kuma daga cikin abin da suke karantarwa ta yi bayani akan yaƙin Hunain da kuma yaƙin Tabuk. Duka za mu gani wannan. Haka nan kuma daga cikin abin da suke karantarwa ta yi bayani akan wato hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzo Allah da Abu Bakar suka fito daga Makka za su je Madina. Qurayshawa suka bi su a baya, suna kai har suka je suka shiga wani kogo saniya itnain izhuma silga. Za mu zo kan wannan aya yana cikin suran. Za mu yi bayani akan wannan labarin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar zuwa Madina. Na mu tambaye ta dai sauran abubuwa da suran take karantarwa. Kamar da kowa ya sani, wannan sura ita ce kadai suran da ba fara ta da bismillahir rahmanir rahim a cikin alqur'ani. Kowa ga wani ba bismillahir rahmanir rahim, sauran surorin ana fara su da bismillahir rahmanir rahim, sai dai wannan sura. To malaman tafsiri sun yi bayanai da dama game da me yasa ba rubuta bismillahir rahmanir rahim a farkon wannan sura ba. Sun yi bayanai da dama, amma dai bayani mafi inganci shine hadithin Abdullahi ibn Abbas. Akwai bayanai da dama amma ba sai mun shiga wannan bayanai ba, tunda dai muna da hadithin gartacce yana nan cikin Abu Dawud da Tirmidhi da kuma Muslim Imam Ahmad. Hadith Abdullahi ibn Abbas yake cewa na tambayi Usman ibn Affan game da wannan sura. Kamar da kuka san, Usman ibn Affan a zamanin sa ne aka sake rubuta Al-Qur'ani, aka hada shi a littafi da shi yasa ake kira Mushaf Al-Mushaf bi rasmi Al-Usmani. Ko ba haka bane? Saboda shi yasa ake rubuta. Saboda haka daga bakin sa sai mu ji bayani. Ina ganin bayanin da ya fito a bakin sa ya fi akan duk wani bayani kuma da wani zai. Saboda haka Abdullahi ibn Abbas yake cewa na tambayi Usman, na ce masa me yasa kuka rubuta Al-Qur'ani ba ku sa bismillahir rahmanir rahim a farkon suratul Tawbah ba, sannan kuma me yasa kuka hada shi kuka jera shi bayan suratul Anfal? Sai Usman ibn Affan ya masa bayani, yace maka ya kai dan uwana abin da ya faru shine, yace in ka lura suratul Anfal tana da cikin farkon surori da suka sauka bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina. Kuma kuma tabbata da muka yi bayanin suratul Anfal mun ce ta sauka ne a lokacin yakin Badar, wanda yakin Badar an yi ta ne a shekara 2 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ya ce suratul Anfal ta sauka ne a farkon hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina. Ita kuma suratul Tauba ita ce karshen sura da ta sauka. Sai sa malamai da malamai suna cewa ita ce sura ta 114, tunda akwai sura 114 na cikin Al-Qur'an ba, to wannan ita ce la. To amma kuma kamar da zamu zo mu gani bayanai, kisoshi bayanai da suke cikin suratul Tauba sun yi kama da na suratul Anfal. Ina ba ta gane haka kuma nake cewa yace kissatuha shabihatun bi kissatil anfal, labaranta bayananta sun yi kama da labaran da suke cikin suratul anfal. Yace shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa idan sura ta sauka, musamman surorin da suka sauka ba a dunkule ba, sai kaga an sauka da sura, an sauka da ayo da dama cikin ta, amma ba a gama ta ba, sai sake saukar da wani sura, ba a sake saukar da wata sura. To bayan wannan idan ayoyi suka sauka, sai manzo Allah ya kira sahaba da suke rubuta masa Qur'ani, sai wadannan ayoyi guda 2 hudu ko 5 da suka sauka yanzu ku saka su a cikin sura kaza, karkashin wurin ayoyi kaza. Idan bayan lokaci kuma idan wasu ayoyi suka sauka, ice wadannan ayoyin guda 10 ko guda nawa ku saka su a sura kaza. Haka manzo Allah yake ma sahaba bayani yanda za su fara Al-Qur'ani tun a zamanin sa. To yace to ita suratul Tauba ta sauka ne a dunkule gaba kida, gabadan ta lokaci da ta sauka. Da ta sauka kuma manzo Allah bai yi bayani ba, bai masu bayani ba shin suratul Tauba sura ce sabuwa mai zaman kanta koko ya kamata a hada ta ne da suratul Anfal, saboda mun ce labaran ta sai kamar na suratul Anfal. Dan haka manzo Allah ya rasu bai masu bayani gamai da ina za su saka suratu tawbah ina fata mun gane kuma wannan fanni ce to wannan shi yasa da muka lura da cewa labaranta sun yi kama da labaran suratu anfa shi yasa muka jera su wurin da daga anfa sai suratu tawbah sannan kuma so da bamu sani ba sura ce mai zama kanta ko ko ci gaba ne ka rashe ne na suratu anfa shi yasa kawai muka rubuta ta a ban suratu anfa muka sa alama amma ba tare da Musa bismillahirrahmanirrahim ba sai zama to idan ka rashe ne ci gaba da nan suratu anfa to daga tana ba Musa bismillahirrahmanirrahim in kuma ba haka bane to Musa alama da ba mu raba su da anfa ba Musa alama to wannan shine abin da ya faru da ba sa bismillahirrahmanirrahim ba a cikin suratu at-tauba na'am akwai bayani da kuma daban da malaman tafsir suka yi duk ijtihadi ne amma wannan shine bayani daga bakin Usman ibn Affan wanda shine kuma ya rubuta Al-Qur'ani ya jira ala kulli hal wannan hadisi yana nuna cewa jerin surorin Al-Qur'ani tawqifiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke bayyana ma sahabbai ga yadda za ku san sura kaza kai ne za ku san sura sai dai anfal da tawba wannan ne shine bai bayani ba kafiyar sannan kuma jerin ayoyi aya ta farko ta biyu ta uku zuwa karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya jira wa sahabbai ina ba tan gane hatta surar da ba su soka a dunkule ba idan sura ya soka a dunkule ga baki na ta wannan jeri daga Allah subhanahu wataala amma surar da ba su soka a dunkule ba to jerin ayoyin ta manzal kuma shi ke ma sahabbai bayani saboda sai ya ce musu aya kaza da kaza ku saka su a wuri kaza aya kaza da kaza ku saka su a wuri kaza ina fata mun dan ga komai ya faru ne da tauki daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai surar jerin surar tauba da anfa wannan ne bai musu bayani ba so kuma sahabbai suka amfani da kiyasi suka lura da cewa labarin wannan yayi kama da wannan ba sai bari mu saka su kusa da juna a wuri da wannan da cin abin da ya tabbata daga wurin Usman ibn Affan Allah subhanahu wa ta'ala yana jagora a cikin ta na'am Allah ya kiyaye
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bara'atun minallahi wa rasulihi إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يواهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين
نعم الله سبحانه وتعالى يأتي براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أنا ألا دمن زنسا سم برنتا باروانسو دا ودن لكوكا إي الكواري دسو دا قرتكين مشركين wadanda kuka kulla alkawarin wato zaman lafiya yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ku musulmai da su to Allah da manzansa ba ruwansu da wadannan musulmai mana an warware wannan alkawari wannan yarjejeniyar zaman lafiya an warware ta dan haka tunda an warware wannan alkawarin allace fasihu fil ardi allace da kafirai fasihu fil ardi ku yi tafiya a bayan kasa cikin walwala arba'ata ashhurin watanni guda hudu wa'lamu kuma ku sani annakum ghayru mu'jizillah cewa ku fa ba za ku gagari Allah ba wa anna Allah mukhzil kafirin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ne wulakantar da kafirai zai wulakanta kafirai abinda wadannan ayoyin suke nuna shi ne a cikin mushrikai kafirai a zaman manzo Allah manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya hijira zuwa Madina ya kulla yarjejin zaman lafiya da kabilun larabawa kabilun mushrikai ina fatan gani akwai wadanda sun rabu kashi-kashi akwai wadanda aka yi yarjejin zaman lafiya da su ba tare da an kayyade lokacin ta ba ina fatan gani mana permanent mun kulla yarjejin zaman lafiya da wadannan kabilu babu yaki tsakanin da su suna nan suna kafircin su mu kuma muna nan muna musulunci mu amma dai babu yaki tsakanin da su zuwa yaushe wannan yarjejin lafiya ba kayyade ba akwai wadanda aka kulla yarjejin zaman lafiya da su zuwa lokaci kayyadajje ina fatan gane shekara biyu shekara biyar shekara goma kamar da manzon sallallahu alaihi wasallam yayi da Qurayshawa a lokacin sulhu Hudaybiya ai shekara goma aka yi sulhu kafin su zo su warware wannan sulhu amma asalin shekara goma aka yanke cewa babu yaki tsakanin su kuma a zauna lafiya akwai kuma wadanda aka yi yarjejin zaman lafiya da su wadanda lokacin da aka ware ba yi da yawa wasu wata daya ne kawai wasu wata biyu wasu wata uku bai kai wata hudu ba to Allah subhanahu wa ta'ala anan ya ce Allah da manzansa sun barranta da wadannan mushrikai gaba daya malamu suka ce anan ana nufin wadanda yarjejin zaman lafiya da aka yi da su ba sa ka yarjejin lokaci ba uku aka bar shi to wadannan an warware wannan alƙawari an dawo da an ba su wata hudu shine fasihu fil ard 14 shi ka ce a bayan kasa wata hudu an ba su wata hudu su saki tunani game da lamarin shi ko da su shiga musulunci ko kuma to shi kenan babu wani zaman lafiya zakan su mutum ne kawai yaki ne tsakanin su sannan kuma wanda kila suna a lokacin da wannan sanarwar ta zo kila wasu suna tare da musulmai ne sun shiga kasar musulmai suna da wata hudu su fice daga kasar musulmai ina fata muka ne wanda ma yake so ya hijira daga garin da yake kuma wani gari ya tafi wata hudu musulmai ba za su takura musu ba ba za tsare su ba ba za a yaƙe su ba an ba su wata hudu su yi shiri ina fata su yi nazari in kuma za su dawo musulmi su dawo dan haka wadanda alakan da ke tsakanin yarjejin zaman lafiya da aka yi ba sa lokaci ba an ba shi wata wannan an dawo da shi wata hudu an ba su wata hudu wadanda kuma dama yarjejin da aka yi da su na wata daya ne misali ko wata biyu to wadannan an kara musu zuwa wata hudu su ma sai wata hudu aka ba su sai nazari ga game da lamarin su sa'annan kuma wadanda su kuma yarjejin zaman lafiya da aka yi da su yana da yawa ya fi wata hudu misali shekara daya ko shekara biyu ko shekara goma to wadannan kamar da zamu gani a aya ta gaba an ba su Allah ya umurci manzala sallallahu alaihi wasallam ya kika musu alƙawarin su zuwa ga karshen wannan lokacin ina ba zamu gani dan haka wadanda suna da lokaci kai daje amma ya fi wata hudu to wadannan ba warware ba an ce musulmai su kika alƙawarin su zuwa ga wannan karshen wannan lokaci sai dai idan suka warware sharati daga cikin sharatun sharudan zaman lafiya da aka yi idan suka warware sharadi daga cikin sharadin zaman lafiya to shi kenan su ma alƙawarin zaman lafiya da ake da su ya warware ya lalace babu kuma ina fata kuma fahimci waɗannan kashe-kashe guda uku zuwa huɗu to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da su a wannan lokacin dan haka an ba su dama wata hudu fasihu fil ard 14 wata hudu su ne da daga mudan al'amarin su wannan wata hudu daga yaushe yake farawa ina fata mun gane za mu gani bayani a aya ta gaba ta fara ne daga goma ga watan Zulhijja ina fata mun gane daga goma ga watan Zulhijja dan haka za mu gani sai Allah subhanahu wa ta'ala aya ta gaba yace me yace wa azanu min Allahi wa rasuli annace sanarwa daga Allah da manzansa ila na zuwa ga mutane gaba ki da yawmal hajji al akbar a ranar hajji babba mana ranar babban sallah ranar layya a shekara tara ba hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan a shekara ta tara aka wannan sanarwa a shekara ta tara a ranar laya Allah ya ce a sanar da su daga wannan ranar anna allaha bari'un min al-mushrikin cewa lalle Allah ba ruwansa da mushrikai Allah ya barranta daga mushrikai yace wa rasuluhu da kuma manzansa mana shi ma manzansa shi ma ya barranta daga mushrikai ina fatan gane dan haka fa in tubtum idan kuka yi tuba fa huwa khairul lakum wannan shine mafi alheri gare ku kafirai wa in tawallaytum amma kuma idan kuka juya baya fa'lamu takusani annakum ghairu mu'jizillah cewa ku fa ba za ku gagare Allah ba wa bashiril ladzina kafaru bi azabin alim kuma kai albishiri na azaba ne radadi ga wadanda suka kafirta ina fata mun gane dan haka wata hudu da aka ba su ya fara ne daga goma ga watan Zulhijja saboda haka ka gani daga 10 watan Zulhijja zuwa 10 ga watan Muharram wata da kenan zuwa 10 ga watan Safar wata biyu zuwa 10 ga watan Rabiul Awwal wata hudu sai kuma zuwa 10 ga watan Rabiul Tsani wata hudu kenan ina watan gani wadannan sune watanni guda hudu da aka ba su yi nazari game da lamarin su ina watan gani wannan shine magana mafi inganci daga cikin malamin ba ka ba akwai wanda suka gani suke gane yawmul hajjil akbar shine yawmul arafa ko kuma sun ce yawmul tarwiya amma da duk ba haka bane magana mafi inganci shine yawmul hajjil akbar shine ranan layya ranan id ina ba dan gane an kira shi yawmul hajjil akbar ne saboda ne a ranan wato manya manya da duk ayyukan haji guda hudu sune ake gabatar da su a cikin ranan ina fatan gare daga farko da safe idan alazan sun tashi a Muzdalifa a ranar 10 ga watan Zulhijja za su kama hanya su je jamara za su je su yi jifa wanda mutane suke kira jifan shaitan ina fatan gare za su yi jifa sannan kuma bayan jifa abu na gaba shine za su yanka masu hadaya masu haji samato da kuma masu hajjin kiran a wannan ranar ne za su yi yanka ina fatan gare sannan kuma abu na biyu ranar ne za su yi aji sannan kuma abu na hudu ranar ne za su yi tawaful ifada wadannan suna ayyuka guda hudu da manzo Allah ya gabatar a ranar layya ina watan gane lokacin da yayi haji gane wannan na soraka a wannan ranar ne aka yi musu wannan sanarwa kamar da ya tabbata a cikin hadisi da dama akwai hadisin Abubakar da yake cewa manzo Allah ya umurceni in je haji a shekara ta tara wannan shekara ta tara manzo Allah bai je haji ba ya dawo daga yakin Tabuk ya nufi ya je Makka sai aka sanar da shi cewa to ai hali yanzu fa mushrikai suna zuwa tawafi irara mai wannan bayani a baya sannan muke bayani suratul anfal suna zuwa yin tawafi irara a dakin Kaaba manzon Allah bai so ya hadu da mushrikai a cikin garin Makka a matsalakin al-Farma suna yin wannan alfasha ba sai ce shi ba zai je ba shi zai kama hanya kuma Madina kai Abubakar ka jagoranci musulmai ka kama hanya zuwa Makka in ka je ka sanar da mushrikai cewa daga wannan shekara kada wani mushriki ya take zuwa masallacin al-Farma da niyyar yin aikin haji sannan kuma kada wani ya take zuwa ya ce zai tawafi irara Abubakar ya kama hanya ya tafi sai ya sake turo Ali bin Abi Talib yace ka biyo bayan sa in ka je ka karanta ma jama'a suratul tauba daga aya ta farko zuwa aya ta 40 ka karanta musu wannan da wannan dokoki ina fatan gane Ali bin Abi Talib yana cewa yace bu'itu bi 40 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo ni da abuwa guda hudu na farko yace Allah ya tufu bil bayt uryanan kada wani ya sake tawafi a dakin Kaaba firara yace wa man kana bainahu wa bainan nabi ahadun fa huwa ila muddat duk wanda tsakanin shi da manzo Allah akwai alkawarin zaman lafiya to za a kika masa zuwa ga karshen lokacin sa mana idan ya yi wata hudu kenan kamar da mun kai bayani idan bai kai wata hudu ba ko kuma dama ba sa lokaci ba to wannan an warware kawai wata hudu aka fara amma wanda akwai lokaci kai daje kuma ya yi wata hudu to fa huwa ila mudatti wannan zuwa ga karshen lokacin sa sannan cewa man lam yakun lahu ahad wanda kuma dama babu wani alkawari to fa ajluhu 14 wannan an ba shi lokaci wata hudu sannan yace wala yadkhulul jannata illa nafsul mu'mina babu wani rai da zai shiga aljanna sai dai rai mu'min sannan kuma yace wala yajtami'ul muslimuna wal mushrikuna ba'da 'amin hadha kada ku shirkai da mu'minai su sake haɗu wai da niyyar aikin haji bayan wannan shekara shekara ta tara ke ina fata mun gane wannan na saboda haka wannan shine bayani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo Abubakar da Ali ibn Abi Talib da Abubakar da Ali ibn Abi Talib ranan layya suka tashi a cikin jama'a suna bada wannan sanarwa ina fata mun gane dan haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake ya ba su wannan lokaci na yace wa azanu ila Allah wa inna Allah wa rasuluhu ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen la ba sanarwa daga Allah da manzansa zuwa ga mutane ranar haji babba ranar babban laya kenan cewa Allah da manzansa sun baranta daga mushrikai ina fata mun gane ga talibai limi masu wanda suke koyon nahu mutum zai iya ga misali Allah yake anna Allah bari'un min al-mushrikeen sai yace wa rasuluhu wani sai in bai zai amma mutum bai ankara ba wani sai fasara yace mana Allah ya baranta daga mushrikai kuma ya baranta daga mazansa wanda ba haka ba haka bane fasara take ina ba tun bane ba haka bane yasa bai ce wa rasulihi ba wa rasuluhu yace da dhamma ina ba tun da ce waye wa rasuli da zai zama to kaga mushrikina wannan ismu majrur ne dinni sai zama to wa wannan wawul atuf sayyidamatu wa rasuli mana ai apa sai rasul zo ga mushrikin sayyidamatu Allah ya baranda daga mushrikai kuma ya baranda daga manzo to ba haka bane fasalar take kada wani zai rudar da dalilai yake haka ba haka bane Allah cewa wa rasulu mana wa rasulu ana wannan rasul shi ma mubtada ne zaman kanta khabar da kuma mahdhuf mana anna Allah bari'un minal mushrikin wa rasuluhu bari'un minhu shi ma manzon sa ya baranta daga gare shi wannan shine ma'anar fasara ina fata mun gane haka Allah ya baranta daga mushrikai shi ma manzon sa shi ma ya baranta daga mushrikai saboda wa rasulu rasulana mubtada ne khabar din sa mahzuf takdiruhu bari'un minhu to Allah din da haka Allah ya ba ku dama su yi tuba fa in tubtu yace fa in tubtu fa huwa khairul lakum haka ya kuma ku alkhairi amma kuma idan kuka jira baya wa inta wallaytum fa'lamu annakum ghayru muhdillah to ba za ku gagare Allah ba Allah zai tumi mutune akan ku sai ta ai bushara da kafirai na azaba mai rabi sai ta illal ladina ahadtum lil mushrikin sai dai wadanda kuka yi alkawari da su daga cikin mushrikai kuma lam yankusukum shay'an sannan kuma ba su rage maku komai ba ba su toye komai daga cikin sharudan yarjinya da aka yi ina fatan gani walam yuzahiru alaykum ahada sannan kuma ba su taimaka wa wasu ba akan ku to irin wadannan fa atimmu ilayhim ahada ku cika masu alkawarin su ila muddatin zuwa ga karshen lokaci zuwa ga lokacin su inna allaha yuhibbul muttaqin lalle allah yana so masu takawa ina fatan gani kamar da muka yi bayani wadanda an yi alkawarin zaman lafiya da su zuwa ga lokaci mai tsawo ya ci wata hudu sannan kuma ba su warware komai daga cikin sharudan zaman lafiya yarjejeniyar zaman lafiya ba su waɗannan ya ce fa'atimmu ya ce ne fa'atimmu ilayhim ahadahum ila muddatin waɗannan a cika musu alkawarinsu zuwa ga lokacinsu ina fatan gani a cika musu a sai kina idan suka warware ko da mutum tsakanin su da manzo Allah akwai yarjejeniyar zaman lafiya na lokaci mai tsawo sai kuma suka warware wani sharadi daga cikin sharadin alkawarin to shikenan alkawarin su ya lalace ko kuma sun taimaka wa abokanan gaba musulmai su waɗannan sun taimaka masu a kan musulmai to wannan abin da suka yi shi ma zai sa yarjinin da aka yi ya lalace to shi ya sa a gan a sulhu hudaybiya a shekara ta shida aka yi ta ko ba ka bari aka kulla yarjinin zaman lafiya tsakanin musulmai da Qurayshawa na shekara goma aka kulla ba yaƙi tsakanin musulmai da Qurayshawa da aka kula wannan yarjejeniyar sai kuma aka sake ba da dama ga sauran kabilun larabawa kowa ya shiga ɓangaren da yake so ya shiga kawance da wanda yake so a lokacin wasu daga cikin kabilun larabawa sun shiga kawance da Qurayshawa wasu kuma sun shiga kawance da musulmai daga cikin akwai kabilar Khuza ta shiga kawance da musulmai akwai kabilar Banu Bakri su kuma sun shiga kawance da Qurayshawa da haka abin da yake kan Qurayshawa da musulmai sun dawo kan su ma Qurayshawa Banu Bakar da Khuza to an gama wannan yarjejeniyar zaman lafiya kenan bayan watanni sai ga shi dama kafin musulunci akwai rikici tsakanin Banu Bakar da Khuza to amma da haka tun da akwai rikici tsakanin su suna kafa da juna kowa na shakkan juna da haka kullu a shirye suke suna shirin yaƙi to amma da yake an shiga wannan alakan zaman lafiya sai kowa ya tafi jiki to Banu da su Khuza'a da suka shiga kawance da musulmai sun tafi jiki cewa su Banu Bakrin ba za su kawo musu hari ba tun da an yi alakan zaman lafiya an yi rijiyar zaman lafiya kawai kwasar cikin dare sai ga mayaka daga cikin Banu Bakrin sun farma Khuza'a kuma sun samu taimako daga wurin Qurayshawa sun taimaka musu da kayan yaƙi har da wasu mayaka ma sai suka farfa su cikin dare suka karkace wasu daga cikin Khuza'a da safe mutanen Khuza'a suka je Madina suka kai kara wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce tun da Qurayshawa sun warware wannan alkawari da haka ka gani sun taimaka wa Banu Bakar su yaƙi Khuza'a wanda kuma Khuza'a suna cikin kawance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka manzo Allah ya ce to shikenan babu wani yarjejeniyar zaman lafiya kuma to shi yasa a shekara ta 8 manzo Allah ya tara sahabbai suka je suka yaki Qurayshawa aka yi fito Makka ina fata mun gane aka yi fito Makka dan haka in dai sun ce maka idan mun kula yarjejeniyar zaman lafiya ga kafirai suka zo suka warware wani sharadi daga cikin wannan sharadin zaman lafiya to alkawarin su ya lalace ko kuma su ce maka wa wasu daga cikin abokanan gaban mu su yake mu to shi ma wannan zai sa alkawarin zaman lafiya ya warware ina fata mun gani na wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbata mana cikin wannan ayoyi sai sai
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصاد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون
نعم فإذا نصلك فإذا انسلخ الأشهر الحرم إذا وتني ما سوى الفرما سوتي watanni masu alfarma nan sune watanni guda hudu da aka bada dama su sake nazari a cikin lamarin su kuma da muka yi bayani daga Zulhijja Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Thani sune watanni guda hudu da ake nufi da al-ashhuru al-hurum an kira su al-ashhuru al-hurum ne su wadanne mun ce kafirai suna da dama su yi tafiya bayan kasa ba tare da wani kafuwa daga wurin musulmi ba an haramta wa musulmai su farma su a cikin wannan watanni guda hudu to shi yasa aka kira shi al-ashhuru al-hurum ma'ana sun bambanta daga al-ashhuru al-hurum da za mu zo mu yi bayani nan gaba a karkashin ayan da Allah ya ce inna iddat ashhurin la isnata ba shahra wadannan arba'atu hurum ashhurun hurum ma'ana sun bambanta daga wancan bai to wadannan watanni guda hudu da aka ba su idan ya wuce to Allah ce faqtul mushrikina haythu wajadtum ku yaki mushrikai a duk inda kuka same su wa khuduhu ku kama su mana in kuka yake su za ku ya kama su prisonerin yaki wa hsuruhu ku tsare su wa ku'udu lahum kulla marsad ku toshe musu kowane hanya ku hana su yada ajini su a bayan kasa fa in tabu idan suka yi tuba wa aqamu salat suka sai da sallah wa atau zakka suka bada zakka to fa khallu sabilan ku kiyale inna allaha ghafurur rahim lalle allah subhanahu wa ta'ala ne yawan gafara ne mai jinka ina ba ta mutsi saboda haka bayan wata hudu ya wuce to suke na kawai babu yin yadda zai zama lafiya dan haka idan suka yake mu mu ma za mu yake su babu wani magana yarjeje ne kuma to amma allah ce sai dai wadanda suka mene idan suka yi tuba suka sai da sallah suka ba da zakka to yace fa khallu sabilan kitani to shi yasa wato sallah shine abin da yake bambanta tsakanin musulmi da kafir za mu zanan gaba ya ce idan suka sai da sallah yace fa ikhwanukum fi din in da suka sai da sallah sun zama sai yan uwa musulmi saboda haka duk wanda yana amsa sunan musulmi amma baya sallah to kafiri ne kawai ko da ko ya ce shi musulmi ne ina wata magana kamar da kuka ne anan abin da zai hana mu yakan kafirai shine kasancewa sun yi tuba mana sun karbi musulunci sannan kuma suna sallah ina wata magana amma ka ce ka karbi musulunci kai kuma baka sallah to kai ba musulmi bane kawai sannan kuma in sun karbi musulunci suka sai da sallah dole in suna da hali su ba da zakka kuma sai sun aka hada da zakka ina ba ta magana amma mutum ya ce shi yana musulmi yana sallah yana da kudin da zai ba da zakka ya ce shi bai yadda ba zai ba da zakka ba mana ya ce zakka bai ba wajibi ba ne to har yanzu yana kafi shi yasa sayyidina Abubakar lokacin da bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kabilun larabawa suka yi rija suka ce suna za su ba da zakka ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwa kuma su ba za su ba ko ba zakkan su ba sayyidina Abubakar yake zai yake Umar yace sai ya zaka yaki mutane da suke fadin kalimar shahada la ilaha illallah Abubakar yace wallahi la uqatilanna man farraqa baina salah wa zakka ke wallahi zan yaki duk wanda yake ne ya raba tsakanin sallah da zakka to da cikin alqur'ani Allah ya hada sallah da zakka ne sai haka in mutum na da hali ya bada zakka sai yaki kuma ya ce zakka ba wajiba ne akan shi a jarabu ne da wannan yaron kansa amma in ya ce shi musulmi ne yana da halin bada zakka ya ce na sani zakka wajibi ne amma ba zan bada ba to wannan yana na musulunci da zama kafir ba ina fata mun fahimci bambanci tsakanin guda biyu ko yawa wancan yana da hali ya ce shi a wurin shi bai yadda shi ba wajibi bane to wannan ya zama kafi wannan ya ce na yadda wajibi ne amma dai saboda rowa ba zan mada ba to wannan mai aikata sabo ne ɗaya ki da mai zina ko mai aikata sauran ayyukan na sabon Allah tunda dai ya yadda cewa wajibi na kansa amma dai kawai rowa ya hana shi ba da gane wannan saboda haka idan suka yi wannan Allah ya ce su zama to a kyale to sai kuma ya ce wa in ahadun min al-mushrikin tajaraka idan wani daga cikin mushrikai sun nemi mafaka da kai akwai yaki tsakaninmu da su sai ga wani mushriki na ya tsinci kanshi a tsakanin musulmai sai ya nemi wanda daga cikin musulmai ya ba shi mafaka ya koyi da Allah dan karatun shi to Allah ya ce fa'ajiru ka ba shi mafaka hatta yasma'a kalam Allah me amfani ba shi mafaka shine har ya saurari magana Allah yace bayan ya saurari magana Allah mana kai amfani da wannan dama ka imanta wani bayan wannan yace summa ablighu ma'mana sannan ka isar da shi zuwa ga wurin amincewarsa ina ba zan gane ka tsineke shi ya fita daga daular islamiya ya koma garinsa sai inda zai samu aminci idan ka fitar da shi to shike na kawai babu wani abu kuma a kanka ka riga ka sauki nauyin da ke kanka Allah sai zalika Allah yayi wannan hukunci ne saboda dai bi annahum qaumun la ya'lam saboda su mutane ne wanda ba sa sanin gaskiya ina ba zan gane saboda haka wannan duk yana nuna karanci da adalci na musulunci ina ba zan gane shi yasa ko da akwai yaki tsakanin mu da kafirai sai kuma wani kafiri saboda kila alaka da ke tsakaninka da shi ya zo nema ka ba shi mafaka da Allah ka koye shi kara a kan shi idan ka ba shi wannan mafakan baka yi laifi ba ina ba zan gane baka yi laifi ba kuma wanda zai bada mafaka duk wani musulmi zai iya badawa da shugaban musulmai da sauran gama garin musulmai kuma za su yi badawa sai manzara sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cewa yace al muslimuna tatakafa'a dima'uhum musulmai ina nan so da yake ina fata mun gane shine wannan mana wannan shine hukuncin kifas yace wa yas'a bi limmatihim adnahum mana ko da mafi kaskanci ne a cikin su ya bada mafaka to sauran dole ne su ma su girmama wannan mafakan da ya bada ina fata mun gane na'am sai sa kaga lokacin da akwai wani mutum da wani limami da ya shahara a Jos ko ba kawai lokacin da aka samu da shugaban musulmai da kafirai kaga ya ba wasu kiristoci mafaka ko ba kawai amma salati sa ya boye su wajen magana wajen kusan mutum da ya rubu ba ka ce ko ba kawai ya boye su har aka gama yaki ba samu ba ka ce su ba har sai da ma aka karrama shi an ba shi lambar kyauta lambar yabo da girmamawa na kasa gaba daya bai jima ba wata da kofi da kofi mutum ya rasu ana tsaya da wasu sanarwa da almuhim abin da ya yi ba laifi ba ne ina ba zama gane yana da hujja a shari'ance za ka iya ba kafiri mafaka yadda mai mafaka daga wani ka kuma idan ka baki wannan mafakan dole a girmama kada wani ta baki wannan duk yana nuna adalci musulunci da karanci musulunci sabanin su kafirai su ba za su maka wannan ba kamar da zamu zo mai bayani nan gaba sai Allah yana cewa su idan suka samu dama akan ku to ba sa duba wani alaka ta zumunci ko kuma wani alkawari ma da ke tsakanin ka da su ina ba zan gane to amma mu Allah bai ce mu haka ba Allah bai ce mu haka ba za mu yi masu ajali a kuma ne ba mu ji
كيف يكون للمشرك لأحد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأقوالهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.
نعم، سيدنا الله سبحانه وتعالى يقول لنا بهذه، يقول كيف هيا يا زيو كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ sai yaya zai yi a samu wani alkawari tsakanin Allah da manzansa da kuma mushrikai innal ladina ahadu indal masjidil haram sai dai wadanda kuka yi wa alkawari a wurin masallaci mai alfarma shine lokacin sunu da biya kamar muka bani wasu kabilun larzo sun shiga sun sun shiga kawance da ko dai musulmai da sun shiga kawance da mushrikai kuma sun nema ayi alƙawarin zaman lafiya da su to wadannan annace za ka musu lokacin su amma ba haka ba an waro sai yaya kuma za ce ayi wani alƙawarin zaman lafiya tsakanin Allah da manzonsa da kuma kafirai Allah ce famastaqamu wadannan da suka shiga alƙawarin zaman lafiya da kuma suka bi suka cika sharadin to famastaqamu lakum matuka sun tsaya kan gaskiya wadannan suka sharadin wannan alƙawari to fastaqimu lakum kuma ku tsaya musu ina matsamba in su ba su warware ba to bai kamata ce mu ne za mu fara warware alƙawarin ba famastaqamu lakum fastaqimu lakum matuka sun tsaya muku bisa ga gaskiya to kuma ku tsaya musu yace inna allaha yuhibbul mustaqim lalle allah yana so masu takawa Allah ce kai ba tayaya haka zai yi a ce kuna kula wani alaka na yarda da zaman lafiya da su yace wa in yazharu alaykum alhali idan su ne suka samu nasara akan ku la yarqubu fikum illan wala zimma ba sa duba wata alaka wata kusanci na zumunci wala zimma ko kuma wani alkawari zaman lafiya in dai sun samu nasara akan ku to shikenan za su farma ku ne za su yake ku ba su duba wani alkawari ba ko wani zumunci ba Allah ce yurudunakum bi afwahin suna yarda da ku da bakunansu wa ta'ba qulubuhum amma kuma zukatansu na kin haka yace wa aktharuhum fasiqun amma ya yawan su fasitai ne saboda in dai sun samu dama za su warware alkawarin ina ba zan ga za su warware alkawarin kamar da muka yi bayani yanzu nan yanda Quraishawa suka warware alkawarin zaman lafiya da suka yi da manzon sa saboda Allah ce su ba su duba la yarqubu fikum illa wala zimma su ba su duba wani alaka ta kusanci ko kuma wani alkawari in dai sun samu dama kan ku to za su amfana da wannan dama su yace su kace ku dan haka to shi yasa mu ma kawai Allah ya ce a warware wadannan alkawarin zaman lafiya kawai eh muna da kasan mu da kasan su mu san cewa kawai shikenan yaki ne tsakanin mu da ku ina ba zamu bari wannan shine Allah subhanahu wataala ya sanar da ya san da mu a cikin wadannan wannan malam suka ce yana nuna mana cewa bai kamata in dai an kulla alkawarin zaman lafiya tsakanin musulmi da kafirai to bai kamata a ce mu mu'minai ne za mu fara warware wannan alkawarin Allah yana umurta mu da mu cika fafa alkawarin ina ba da bai kamata a ce kana musulmi an san ka ana ganin ka da sabawa alkawari ina ba tambaya ba so haka sannan fa ayatu tana nuna cewa warware alkawari fasikanci sai sa Allah ce wa aktharuhum fasikun naga bai kamata musulmi ya kifanto da irin wannan mumunan sifa ba ina ba tambaya son tonno abu dai ha sai mini mukara ko gaya to nige na sai muzana zan muzana insha Allah wani sati zan shiga abu da muka banta dai Allah ba mu zata inda muka kusa ba la ya fa subhana Allah wa bihamdihi subhana la ilaha anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inna qawlanka wa inna qawlanka muka jiya ba fa'ala muslim annabi zara ne ko ba shi da Allah za ku gagara ba za ku gagara ba su kafiran ba da suka juya ba da kwallon annakun gaira mu'jizillah mana ba za ku gagare Allah ba Allah ya karfuka ya fi naku zai fi musulmi a kansu su yi mana ya bana ji magana ne
Nah,
aya wa ko tayi an san ga wanda ake so a dora wa aure
amma duk da ruwan da shi wanda a dora wani shi ne ba shi ne da wani ne da wani shi ba shi ne ba
kai
shi da ga wata aure shi kawai ta ga an yi shi da ai aure
a gani wani da Fatima alhal ita ce Fatima
do ta ku so da shi da aure shi ba shi da aure shi shi ke awa ku shi ne ya ruwa ba na da ku ne ina wannan
Saya akan berusaha. Haka ne yadda ka faɗa ne kaida wurin malamai tunda aure ai aka ji ne kaida da kake magana kai shine malamin kawo shi gaskiya cewa al-ibratu fil uqud al-ibratu fil uqud lil ma'ani la lil alfaz wal mabani aka kaida take kaida ce karkashin al-umuru bi maqasidiha al-umuru akwai tawajin kulliya al-kham babba cikin su na farko cikin su ne al'umuru bi maqasid bana alamura ana zuba manufa ne a cikin su karkashin wannan kaida shine aka fitar da karamin kaida shine wannan al-ibratu fil uqud li al-ma'ani la lil alfaz wal mabani daga tunda aure aka dine saboda haka abinda za ku wanda ce a wannan akadin dine al-ma'ani abinda suka niyya yi dan haka abinda suka yi niyyar yi shine to aurar da babban kowa ka bana wannan shine dan haka ba za mu kalli lafazi ko na da suka yi kusura cikin sa ba ina ba za mu kalli abinda suka nufa yi kuma an san wanda ake so a daurawa aure ko ba ka wanda ce ba san wanda ake so wanda kawai an ce daya daga cikin ayansa wannan shine ba a samu ta'ayin ba an ce daya daga cikin ayansa guda biyu wannan bai ba amma an san wacce babban ake so kawai dai an yi kusura ne wajen lafazi to wannan lafazin hakan ba zai yi tasiri wajen warware auren ba auren ya dauru tunda ga wanda suka nufa wannan kuskuren ba zai yi amma kamar da gaba da in ba to an kalli bai kwanta ba to kuma ka sai tunda ai aka dine kawai zama kuma ka fara ce an sake yi ba kan wanda wannan amma ba haka ba inde ba yi ba auren ya yi insha Allah ba mutsara ba
Ini
dia kalau kita kita dole ne ka cigaba da sunin gaskiya baraka sai saboda za su yi miki baraka da gaskiya ba wato duk wannan yana ga cikin alamomin karshen zamani ne ina fata mai karshen zamani ne yazo za a samu karanci masu gaskiya za a samu karanci masu amana a cikin mutane manzo Allah ce lokaci zai zo wanda wato har sai an zo ana farafa a cikin jama'a kaza akwai wani shine yake da amana wannan yana nuna cewa kowa kawai ya zama makayinci kowa kawai ya zama makareci sai da in an samu wani mai amana sai har ma ana nuna shi a sai wani mai amana cikin gari gaza ko kuma wani yana da gaskiya sai ne so wannan duk alama ce ta karshe zamani ta amma hakan ba zai sa kai maka shiga cikin gobe to ka je musu da kariya ko da sai to dole za ka tsaya gurgurdon iko fatakullaha mustafa ina ba ta gurgurdon iko mutum ya tsaya akan gaskiya ya tsaya akan amana ina ba ta gani wannan shi ne dan haka ba za ka tsaye musu ba wanda yake so gaskiya ai zo ai tare wanda kuma baya so sai ya yi ta gaskiya ina ba da muka Allah ya jiya alaikum salam alkawari sun
I'm going to go to the hospital.
Look at that glory.
And if you carry on for our sake, you shall die. And you go, but we don't have to get it all. But people are not believing that God is getting your job, your job is done. And no matter how it is, where our body is, you cannot satisfy.
Everybody.
This is the way for something. And God, no matter how you say,
you must pray somebody.
You must offend. But when you see to say, ah, already, and you deserve that, and you cannot get
there. Look at that.
This is my work. I'm trying my best.
You're trying your best.
I'm trying my best. And it's very easy to condemn people. But let us see that.
There you go.
Whether you can make people see, whether you can.
Yes.
Okay.
You see, to fulfill promise is encouraged in Islam. Alright, everybody should try as much as possible to fulfill promise. Whenever you see somebody break promise, do you understand? It's because of one of two reasons. Anytime someone makes promise and it's failed, the reason for that failure is one of two things. It's either right from the beginning, the person has no intention of fulfilling the promise, he's a liar. When he was making the promise, he's lying. He knows that he's lying. Alright? But he deliberately just promises to deceive you. Did you get it?
Yes.
Or when he made that promise, he has the intention to fulfill the promise.
Mm-hmm.
But out of necessity, the thing is passing power. He no coffee fulfill the promise. But nobody say he won't break the promise. You understand?
No.
So the person that is a liar, he makes promise to deceive people. This is the one that if he fails, he is a sinner. But the person that makes promise truthfully with his mind, he wants to do it, but the thing comes past in power. This one, he gets excused even before Allah subhanahu wa ta'ala. You know what I'm saying? So as you are doing your work, when you make promise that you finish somebody's work, and in your mind, you really wish to finish it, you try your best, but the thing comes past your power. Even God, no God.
Ba kuma wai an rubuta Qur'ani an masa akasi ba kan kasa wasu ana Allah haka sai a rubuta ai a rubuta Al-Qur'ani a ce an rubuta shi da rifa kuma wannan mun ji cewa to amma abin da kana yanzu Qur'ani ne zalla aka rubuta daidai ne ke ba ce ba kuma ba to shin ya halatta ai laya da irin wannan to wannan malamai sun yi sabani ina fata mun mafiya yawan malaman ahlus sunna sun haramta shi saboda me manzala sallallahu alaihi wasallam bai amfani da alqur'ani haka ba ana magani da alqur'ani ana neman tsari da alqur'ani ana neman waraka da alqur'ani amma ba ta wannan hanya ba ba ta wannan hanya ba ana yi ne ta hanyar karantawa a karanta cikin ruwa a sha ko kuma a karanta a tofa naga duk wannan ne amma wai a rubuta shi a daure amma kila jiki manzo Allah bai yi haka ba ina mutunga manzo Allah bai yi haka ba kuma yin haka zai iya jawo a wulakanta alqur'ani tunda wanda ya tsara ta ya laya wata ran kila zai shiga bayi da shi kila zai zauna ma akai kila zai wasa da shi hakan zai jawo a wulakanta ayoyin Allah subhanahu wataala wannan shi yasa mafiya yawan malaman ahlus sunna sun haramta shi koda ko qur'ani ne zalla to amma an samu wasu maganganu daga wasu daga cikin magabata adan ba su da yawa wanda suke ganin in dai qur'ani ne zalla ina ba da magana za a yi tunda ba harafi da komai ba akwai maganganu daga cikin kada daga wasu magabata wadanda suka gani haka an roito wasu daga cikin magabata suka yi haka su rubuta shi haka har su rata ya a jikin yaro karami saboda rashin lafiya ko wani abu an samu wannan daga cikin wasu daga cikin magabata amma dai ba mafiya yawan su ba su yi haka ba to shi yasa idan mutum ya yi wannan wasu malamai ba su tsananta har su kafi ta mutum gan ya yi wannan saboda an samu wasu daga magabata da suka yi ina fatan gani amma abinda yafi shine mutun ya nisance shi wannan shine abinda yafi kai amfani da alqur'ani ta hanyar da manzo sallallahu alaihi wasallam da sahaba sa suka yi amma in dai an hada da wani abu an hada da wani zane ko an hada da sunan aljannu ko da wannan kai sai ka dinki ko da yake yana yana wannan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.